So we need them to light up the dark continent. Always ignite your spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. Get a couple meals if you're trying to book me. She said, Jenny, no hands, no feet. I'm at the top of the game, it's hard as blades. Broken the chain, you see. Mr. W from Nigeria. Flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. Trick, I hold it down for S.A. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X made. Man, I hit this transferring like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticized, I see you doing better than. Only so you got my flow, bring the cheddar in. I hear you talking stuff, like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Don't trust ya, we keep it G.O.J. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the C.I.A. Cause you're my full of K-E-N-Y-A. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let her hit a hit. We sagging on them, these actors be acting phony. But these won't hold me back. Nah, hold me back. East monkey on a bumping track. Beat turkey, me eat all that. Street thirsty for all these raps. So, please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending. Now just come on home.
I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. We a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause.
Anywhere we go, we stretch, cause we've got that gold in our face. If I'm the world.
For history, go! Wato akwai hanyoyin da ake bi wanda sai alƙalai na musamman da kaman masu wato su CIA su FBI da kungiyar tsaro na cikin gida sai wato sai sun dudduwa wannan takardar sun ga ya dace a bar ka tafi da su a haka din ma wato sai ba kai zaka rike ba harinka ba saboda me yasa saboda an san share dan adam ba sani ba wata kila je ko ganin magana ko kuma wasu koyayen shi ko wasu su gidan shi suggest da wannan takardar za su iya zuwa su yi sayarwa wasu kaman ko mutanen Iran ko Iraq babban abin tsoron kenan musamman kuma shi wannan wato shugaban na Donald Trump mutum ne wanda kowa ya shaida cewa bai iya rufe bakin shi bayan iya rufe bakin shi a wasu ba da shi yasa suke shakka ai da dadewa baya zama shugaban kasa wasu abubuwan tsaro na kasa wato kaman manyan shugabannin sojojin ba su faɗa mishi sai daga baya suka tantance okay da suke cewa to ga irin abin da za su rinka masa bayani a kai dan ya sani saboda ba ya sani ba ko mutum ne wanda mai son kuɗi akwai takardun da kawai gani zai yi ya karanta ya ajiye wasu za su zo su ɗauka su mai da wasu wajen da ya kamata a ajiye amma kuma sai ya tafi da su tunda akwatuna wajen na farko akwatuna wajen ko 14 akwatuna 15 suka cire a gidan shi to kaga haka mu 15 din da bai ya bari kai ai wani ma'aikaci na gidan shi ya faɗa wa wato hukumar gwamnati akan cewa ba duka ya basu ba to kaga ya nuna cewa daman yadda ba su yi saboda ba su yi su ba saboda sai sun tabbatar makarici ne kuma zai yi komai saboda kuɗi musamman ganin cewa da abubuwan sha'anin kasuwanci da suka lalace kafin ma ya zama shugaban kasa da kuma ya zama shugaban kasa sauran mutane da yasa tsammani
to amma
sai ya je ya fadi sirrin America wa wato wa masu kishi da America kamar su Russia musamman kuma da suke shiri da Vladimir Putin
to akwai abin nan maganar da shi kansa yace idan ana bukatar wasu abubuwa haka da an ga mai aida yaje ba tare da an zo kawo samami a gidansa na bincike ba to hakan kana ganin akan ba su yarda da shin bane ko dai a maganar da ake cewa don yana son ya fito yayi takarar shugaban kasa ne yasa ake mai irin wannan bita da kulli
ba wai haka bane ai wato masu wanda suke bin labarin ai sun fito sun fada wato tun watan shi da suke magana da lauyoyinsa akan a bada takardun akwai kuma ɗaya daga cikin lauyansa da ta saka hannu cewa duk wayannan takardun musamman wayannan takardun da suke bukatar ya bada su amma kuma sai suka samu cewa ko ta cewa ba a bada su ba ga wajen da aka ɓoye a gidan ai shi yasa suka je wato suka shiga suka je daraki suka je wajen da aka ce wato wani ma'aikaci ko ma'aikaci wanda dai sun san wajen da aka ɓoye wannan suka faɗa musu to yanzu hakan abu da batun da ake cewa wani irin caji lawyer za ta fuskanta saboda ta sa hannu cewa ta tabbatar cewa wayannan takardun da ake rama ba amma kuma sai daga baya suka ga cewa ba duka takardun ne bayar ba
Malam Aminu Yakubu Lameke nan mazauni nan Amurka dake sharhi akan sha'anin Amurka din to kuna tare ne da sashen Hausa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kambakarin wanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaki da cin hanci, kare haƙƙin ɗan adam da batun karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta da aka sallama har 50,000 a Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gunal. A sabon shirin zamu duba korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN su 50,000 da aka sallama daga aiki a shekara ta 2012 yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu sau shurin matsaki ga hukumomin da suka dace da suka haɗa da hukumar sayar da hannayen jari BPE. Amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa cikin tsafin ma'aikatan har da waɗanda ko sisin ko ba samu ba daga haƙinsu na sallama don haka tsawon shekaru 10 suna ta fama da fatura mai tada tsohon bashi zuwa yanzu ƙungiyar ta ce da dama daga ƙwararrun 'ya'yanta da suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsari na raba wutar lantarki suna cikin rashin lafiya inda wasu kuma raye halinsa sun bar marayu
Ni dai sunana Tahiru Modu, tsohon ma'aikacin wutar lantarki wato PHCN. To an sallame mu 2013 kusan mu 50,000 So da aka fallame mu akwai hakokin mu kamar uku haka wanda gwamnati bata biya mu ba. Akwai kudin pension wanda gwamnati take turawa wato 7.5 shi kwata-kwata ba biya mu ba. Tahiru Modu kafin kai nisa sin da na aikin nan a wani wace jiha ne wace jiha ce ka zauna kai aiki? Na yi aiki a Yobe, na yi aiki a Borno daga na koma Yobe. A Yobe aka sallame ni a aiki. To ci gaba da bamu labari. Muna bibiyan hakokin nan yaushe ne za su bamu. Muna da hakoki kamar guda uku. Na farko kashi 7.5 na pension wanda gwamnatin tarayya ne za ta bayar wa pension don a dinga biyan mu. To shi wannan ba mu samu ba. Sa'annan da aka kafin a sayar an zauna an yi lissafin ga kuɗin da za a bamu. Sai ya zama to akwai bambancin wata 16 wato 16 months wanda shi ma ya kamata a ce za su biya mu. To shi ma ba su biya mu ba. Sa'annan na ukun akwai kashi 5 a cikin abin da aka siyar za su ba mu wato ikitishiya. To shi ma ba su ba mu ba. To muna bibiyan wannan abin har zuwa yau din nan ba mu samu kuɗin nan ba. Sai muka ce to bari mun yi a union magana, union ta ja baya ba ta yi komai ba. Sai muka ce to bari mu je BCE a Abuja ran 18 ga watan 1 shekarar 2018 muka yi delegating mutane guda biyu, engineer Babakura Imam da kuma Umar Akilu daga Kaduna zone suka je BCE suka samu director suka yi mar magana sai ya ce shi ba zai saurare mu ba mu koma mu je mu samu union din mu. Sai muka ce to shikenan mun zo muna tantaban union. Union da ta yi shiru ba ta yi magana a kai ba. Sai ran 12 ga watan 3 shekara 2021 muka sake delegating mutane guda biyu wato Umar Akilu da wata Hajiya Maimuna suka haɗu da wayansu mutane a Lagos suka je suka samu shi shugaban union din mu wato Ajero. To da suka yi mar bayani sai ya ce shi ya ja baya dan ana zaginsa an ce ba bayyayin komai akan abun. Ake ayato dama cikin 50,000 dole ka samu wasu za su yabe ka wasu za su zage ka. To saboda haka a taimaka mana ya ce to ba damuwa zai iya kokarinsa ya ga cewa an yi wayannan abubuwa. To karshen 2021 sai ya sa aka je kamar yajin aiki haka. Da aka je yajin aiki rep suka shigo cikin al'amarin suka ce a yi haƙuri. In an yi haƙuri za a bada nan da kwana 60 komi ishu din nan za su biya mu. Muka ce to shikenan a cikin rididin haka sai COVID-19 din nan ya zo ya shiga cikin al'amari. To tun daga lokacin da ba mu ci komi ba har zuwa yau din nan.
Sunana Maimuna Hussaini, XPSCN staff, an aiki a Gwagwalaga Abuja. Tun lokacin da aka yi privatization zuwa yau aka saida kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke ta sha. Saboda duk hakokinmu da gwamnati ta mana alƙawari ba ko guda ɗaya da ta cika. Mun tafi wurare da dama akan abi mana haƙƙinmu kamar EFCC, kamar BPE, Office of the Accountant General. Kullum in aka je sai dai surutai ba wani magana da ya tantance haka wanda za a ce eh ga hakokinmu har yau ba abin da aka mana. Muna nan muna ta wahala da mu da iyalanmu. Wasu sun mutu, wasu suna nan a gida ba abin da za su ci. Wasu ‘ya’ya suna nan ba ci ba sha ba makaranta da sauransu. To in haka gaskiya privatization yake sai da kamfanonin gwamnati gaskiya bai da amfani. Saboda muna nan muna ta jira har yau alƙawarin da suka mana suna da dama. Contribution na ɓangaren gwamnati ba su biya mu ba. Akwai 16 months ba su biya mu ba. Akwai notice in lieu na retirement, compulsory retirement tunda some of us ba mu ma kai. Sai din retirement ba suka fidda mu da karfin biya aiki. Dukka ba wanda aka biya mu ko sun ci shi. Mun bi kafa har mun gaji. To muna son dan Allah gwamnati ta dube mu da idan rahama ta tausaya mana. Alƙawarin da suka mana na kamun su sai da NEPA ba wanda suka cika. Muna son gwamnati ta dube mu da idan rahama ta biya mu haƙoƙinmu.
Maimuna, an ba mu labarin kima kina daga waɗanda suke ta gwagwarmaya wajen ganin shugabannin ƙungiyarku ta ma'aikatan wutar lantarki domin su sa baki a magance wannan al'amarin. Shin bayan da kuka je suna kiran ku ku yi wata magana ko shikenan ko ina kuka je shiru ne kawai.
Idan muka je kwarai ina ɗaya daga cikin wanda suke gwagwarmaya akan ganin cewa an biya mu haƙoƙin mu. Mun je Lagos watan biyu shekara da ta wuce muka zauna da union ɗin mu akan haƙoƙin namu dai. Suka mana alƙawarin cewa tabbas za su bi mana haƙin mu, yace mana akwai 15 months da za a biya mu. Da gwamnati bata amince da haka ba, amma da zuwan mu yace sun amince kuma sun ce za su biya. A ɗan ƙanƙanin lokaci za su biya mu har da gratuity. Har yau bamu ji bamu ga komai ba. Na biyu mun je BPE suka ce mana su ba san komai game da ko muna bin su ko CC ba, ba su san muna bin su ko ƙwandala ba, saboda haka su ba su da wanda za su ce mana. Kuka tafi Office of the Accountant General nan ma dai mun je wurare da dama akan haƙoƙin namu. Har yanzu ba wani takamammen labarin cewa eh ga inda kuɗin mu yake, ga kuma ranan da za a biya. Har yau ba mu san komai a kai ba.
Fara sauraron wannan ƙorafi daga wasu tsafin ma'aikatan. Filin ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan wuta na ƙasa NUEE, Comrade Joe Ajero, wanda ya ce ya shiga maganar da zumma samar da maslaha har ma ya kira yajin aiki a 2019. Amma daga bisani tsafin ma'aikatan sun gwale shi ta hanyar kai ƙara hukumar EFCC da makotu. Ajero ya ce za su iya kai ƙungiya ko gwamnati ƙara akan batun. Suna da ‘yancin yin hakan, kuma za ku jirga bakinsa daga bisani. Kamar Nasir Kabir, wanda jami’in ƙungiyar ƙwadugo ne, da ya aiki ƙud-da-ƙud da Kamar Joe Ajero, ya yi alwashin zama mai sulhuntawa ko sa baki tsakanin ma’aikatan da aka sallama, amma aka samu akasi.
Alhamdulillah, magana ta gaskiya, mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi kokari su haɗa kansu su samu shi wannan wato Joe Ajero, tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi. To yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi. Wai aka ce durƙusawa da ba gajiya ba ne. Tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati, to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya, dan ina mai tabbatar maka ita ƙungiyar NUEE a hasun wato ya abinda ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki. Na cewa ba zai yi a kura mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba. To ya yi wato yunkuri mai kyau. To sai ya zama na waɗannan mutane sai suka je EFCC suka yi ƙoƙarin ɓata ita ƙungiyar suna, suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su bi yadda abu doka ya ce ba. Ya ce ato ya za a yi mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni, kuɗin wato jirginsu da suka kashe ya saka ƙungiyarsa ta biya wannan kuɗaɗe duk an ba su. Sai sai ku bi abu na a hankali, amma sai ku kama can wai kuna ƙoƙarin nemo haƙu.
To iya abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokacin, Allah ya yarda a mako mai zuwa za ku ji wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Kuma abubuwan da muka kawo muku a yau kenan, sai kuma anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda, inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawa wanda muka yi da Malam Aminu Yakubu Lame akan dabarun siyasar Amurka. Yanzu a madadin shi Sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jummai Hamza wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan safiya Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya sai mun haɗu a shirin mu na hantsi. Assalamu alaikum.